Nasararo suna na Yusuf Ladaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan headquarter hukumar kashe gobara wato fire service inda a daidai wannan lokaci nake tare da wato wato kakakin wannan hukuma PFS Saminu Yusuf Abdullahi musamman wanda zamu tattauna a dangane da yanda wato sanyi ya buga kuma a wayewar garin yau da safe an waye gari da yanayi na hazo da kuma alamun sanyi to PRO ga wannan batu na sanyi in sanyi yabo kukan bawa mutane shawarwari yanzu wace shawara za ku bayar don kaucewa faruwar gobara da kuma asarar rayuka da dukiyoyin al'umma
to yanayin sanyi yanayi ne wanda yake zuwa a shekara sau daya kuma idan ya zo mukan samu karuwar faruwar yanayin gobara don haka shawarwarin da zamu ba wa jama'a dangane da wannan yanayi da muke tunkara shine mutane su yi cikakkiyar kulawa dangane da yanayi da na amfani da wuta a duk lokacin da mutum yayi amfani da wuta ya tabbatar ya samu wadataccen ruwa ya tabbatar ya kashe ta domin iska tana bugawa fiye da yanayi da ba na sanyi ba wannan bugawar iskan yakan iya jawo wutar kai kana tunanin ka kashe daga baya ta dawo ta kuma ruruwa kuma wanda daga baya har ta kai ga faruwar iftila'in gobara wanda idan aka yi duba da yanayin bugawar iskar da kuma yanayin mu'amala da wuta yakan karu fiye da lokacin da ba na sanyi ba domin a lokacin sanyi ne dan adam kusan kodiyoshe duk abin da zai amfani da shi kusan ya fi son mai dumi ko mai zafi to wannan dalilin yakan sa mutum ya kusanci wuta ko mu'amala da wuta fiye da yanda baya amfani da ita a baya to kuma duba da wannan yanayin shine yasa zaka ga an samu sakaci ko ya aka samu sakacin nan kuma sai kaga wannan abun ya kai ga faruwar iftila'in gobara to wannan dalilan yasa dole sai al'umma sun kula da yanayin amfani da wuta a lokacin da yake na sanyi makamancin wannan yanayin da yake tunkaro mu a yanzu kuma idan aka duba a lokacin sanyin da yi a hannu na biyu akan samu wutar lantarki ta kan zauna a wasu guraren to a wasu lokutan za a ga mutum ya yi amfani da kayan wuta har ya bashi ma har ka kuri yanayin amfani da shi wanda yakan iya yin zafi bayan ka fice watakila ka bar gurin ko kana nan ma ka ga abin ya yi hayaki wanda a wasu lokutan har yakan kai da faruwar iftila'in gobara to duk waɗannan dalilan idan aka duba suna da yawa waɗanda al'umma ya kamata su kula da su domin kaucewa faruwar tashin gobara bayan haka kuma akwai yanayi na amfani da ita kanta wutar wurin dumama yanayi da ake amfani da shi wanda idan aka yi duba lokacin sanyi ne mutum yake so ya dumama mahallinsa dan ya kwanta cikin kwanciyar hankali wanda a wasu lokutan kuma sanadiyar hakan sai kaga hankali ya tashi an samu iftila'in gobara to dan haka ya kamata al'umma su kula da yanayin yanda ake kai wuta daki idan an shigar da ita a lokacin sanyi duk lokacin da daki yayi dumi to a tabbatar kafin a kwanta bacci an fitar da wutar nan waje an kashe ta domin duk lokacin da ka kwanta bacci baka sanin me zai iya faruwa kuma a lokacin aka samu akasi sai ga gobara ta tashi to dan haka hukumar mu tana jan hankalin al'umma da su kula da yanayin sanyi domin kaucewa auko gobara wanda ka iya jawo asarar rai da dukiya
to a bangaren kamar dumama mahalli din da kai magana wani lokacin zaka ga mutane ana cewa kamar akwai yanayin wani gauyi wanda idan an shiga da shi daki kamar yana da guba an kulle tagogi yana cutar da mutane wannan kamar a gurin kuma akwai wannan misali labari
to mu dangane da wurin mu yanayin yanda muke kallon wannan abun duk lokacin da aka ce mutum ya shigar da wuta daki wuta ba ta rayuwa sai da iska iskar kuma irin wacce dan adam yake shaka yana rayuwa ita ma da ita take rayuwa wanda kuma idan aka duba za a ga ka kulle kofa ka kulle windo saboda kar sanyi ya shigo kuma ka shigo da wuta cikin dakin kaga a wannan lokacin kai kana shakar iskar da take cikin dakin ita ma wutar tana amfani da iskar da take cikin dakin za a wayi gari cikin dakin nan babu iskar oxygen wacce dan adam yake shaka ya rayu to kuma a wannan lokacin zaka koma shakar abinda ka fitar na numfashinka haka ita ma wutar abinda ta fitar shi zaka koma ka shaka duk lokacin da ka shaki wannan kuma jiki zai nauyi wanda shine za a wayi gari kaga ana buga mutum kofa ya kasa bude kofar da kansa ba zai iya fitowa ba karshe ma sai dai a balla kofa a fito da mutum sai ga ana dorawa gawayi kuma a wasu lokutan kuma akan samu gawayin da yana ci yana fitar da wani hayaki to wannan hayakin da yake fitarwa fa shi kai kuma kake shaka tunda ka kulle kofar ba ta inda iskar waje za ta shigo cikin ɗakin barantana ka samu sabuwar iska ka shaka dole dai wannan hayakin da yake dan fitarwa ka dan shi kake shaka da abin da yake kona yake fitarwa shi kake shaka da kai kanka abin da kake fitarwa shi kake shaka to duk irin wayannan dalilan su suke kawowa kaga mutun ya tashi ba zai iya amfanar jikinsa ba ko motsa ya bude kofar ma ba zai iya yi ba sai ka jance sun kai su biyar ko shida a cikin daki sun kasa fitowa to duk wannan dalilan shine yake faruwa aka samu wannan akasin
wato in an shigar da wutar daki akwai bukatar a bude taga kenan
yauwa koya aka shigar da wuta daki to a bar wata kafa dai da iskar waje za ta rinka samu tana shigowa ba wai ka ja kofa ka kulle ka sake labule ka ja windo ka rufe shi ma ka sake labule za ga wasu ma har wata dabi'a suke da ita a samu tsumma a tattoshe duk inda ake tunanin wata iska za ta iya shigowa dan ana ganin ayi wannan magani na sanyi to shi sanyi yanayin da zaka yi maganin sa yana da yawa ba wai sai kai wannan hana iskar waje ta shigo wanda kuma ita kake nema dan karayu kuma ka toshe ta katta shigo to kaga za a iya samun matsala
ne sauraro wato PFS Abdullahi Saminu Yusuf kenan kakakin hukumar kashe gobara ta fire service a nan Kano ni kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail daga sai da kwatar hukumar